mutane da dama ne dai suka rasa rayukansu a wani gidan kallon kwallon kafa a garin Kalaba na jihar Cross River. Wannan lamarin dai ya faru ne a daren jiya bayan da wasu ɗaruruwan mutane suka taru domin kallon kwallon kafa ta kungiyar Manchester United. Wasu ganau dai sun bayyana abinda idonsu ya gani.
Sunana Barista Musa Abdullahi Mai Goro, ni ne mai baiwa gwamnatin jihar Cross River shawara akan harkokin da ya shafi baki. Wato abin da ya faru a wata unguwa da ake kira Anyan Kasan, wato matasa ne suka taru kamar dai yanda suka saba suna kallon wasan Manchester United da Anderlecht. To wato a inda suke kallon kwallon, wato wani gida ne na kwano, shi kuma gidan nan yana kasan wato irin high tension din nan waya wacce ake kira high tension. To suna cikin kallon wannan kwallo, sai wato wannan waya sai ta faɗo kan wannan gidan. To da ta faɗo kan wannan gidan, Allah dai kwansa, yaran nan ana ta dai rububin fita gaba ɗaya, sai wannan gida kama da wuta, kuma sai yara kusan 7 zuwa 8 Allah ya musu rasuwa a wannan yanayi.
Shi ma wani dan jihar yace
Good luck, Emmanuel. Haka mata ce mutanen gada sun ka mutu da gwamnati na ce mutum 7 ne, gaskiya ba mutum 7 ne, sun yi mutum 7. A dan diba ciki yadda abubuwan ga ya kamata a diba. Dan dai ba abun da za a ce wai za mu dabari, an ce mutane sun mutu kamar mutanen 10 za a ce muna mutanen 7. Bai da kyau haka.
Yanzu kai dan Kalaba ne, ina ka samu labarin cewa mutanen sun fi 7 waɗanda suka mutu, sun kai nawa?
Ai mutane da sun ka mutu sun yi 7. Dan uwana yana wajen nan sadda abun ga ya haru, amma bai mutu ba, ya zo gida yana ta gode ma Allah dan abun ga da ya faru.
Bai ne dai sun nunar cewa kimanin mutane 30 ne suka rasa rayukansu a sakamakon wannan hadarin na wutar lantarki. To amma jami'an tsaro a jihar ta Cross River sun yi karin bayani akan adadin waɗanda suka mutu. Alhaji Hafiz Muhammad Inuwa shine commissioner rundunar yan sandan jihar ta Cross River, kuma na tutube shi ta wayar salula ga abin da yake cewa.
A dangane da abin da ya faru a nan jihar Kalaba, wato mutum 7 ne suka rasa rayukansu. Asibiti suka tabbatar da cewa daga cikin mutum 7 dinnan, shida daga ciki maza ne, daya mace. Amma a wannan lokaci mutum 15 suna kwance a halin haula'i, wato kamar sun yi suma mai nauyi. Abin da ya faru daga cikin 15 dinnan waɗanda suka yi suma mai nauyi, likitoci sun yi iyaka kokarin su sun ceci rayukan mutum 14 daga ciki.
Wannan lamarin dai ya faru ne a lokacin da jama'a suka taru domin kallon kwallon kafa da ake gudanarwa tsakanin Manchester United a jiya Alhamis da daddare. A sakonsa na ta'aziyya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya kadu matuka da jin wannan labarin na faruwar wannan hadarin. A wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya samu hannu, ita ma kungiyar Manchester United ta bayyana alhininta da faruwar lamarin a wani sako da ta aike a shafinta na Twitter. Bayanai dai sun nuna cewa gidan kwallon ya cika makil a lokacin da babban layin wutar lantarki ya katse. Duk kokarin da nayi na jin ta bakin commissioner ma'aikatan lafiya a jihar ta Cross River, lamarin ya citara domin kowa na kira shi ta wayar salula amma dai bai dauka ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.